Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulai Mumuni Barma. To yau zamu nufi da makaram a jamhuriyar Nijar don duba halin da ake ciki a makarantar firamare ta makafi da ake kira Birni Garson, wacce aka kafa a shekarar 2000 a wani bangare na matakan shigar da nakasassu a sha'anin ilimin boko, ta yadda za su tashi da tunanin rungumar kwakwarar madogaran rayuwa a maimakon shiga harkar bara. Shekaru sama da 20 bayan bude wannan makaranta, ana iya cewa kwalliya ta biya kudin sabulu domin dimbin ma'aikata makafi da ake damawa da su a yau a fannoni daban-daban sun bi ta wannan makaranta. Sai dai kuma bayanai na nunin a yau al'amuran karatu ba sa tafiya kamar yadda ya dace sakamakon tarin matsalolin da ake fuskanta, kamar yadda daraktan makarantar ta Birni Garson Ibrahim Mustafa Titi ya bayyana a hirarsu da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari.
Ita wannan lokacin da aka gina ta da farko da yara wajen 6 ne ko 7 aka fara, yanzu yau yaran sun kai wajen kusan 54 a dukkan ajujuwa.
Kuma ajujuwa nawa da nawa ne gare ku?
Yawa, aji kamar yanda dai tafiyar da karatunmu na kasarmu na Nijar take, aji donka 6 ne, daga aji na 1, na 2, na 3 zuwa aji na 6 wanda in yaro ya kare kuma yake tafiya ya primary ba, in ya kare kuma yake tafiya secondary.
To kama ita wannan makaranta yaran makahi ne ka take karba ko kuma haddadiyan makahi?
Yawa, wangala kwalkin tana amsal dukkan kushi na yara da masu ganin da wanda basu ganin. Alhamdulillah yanzu kuma da yake kasarmu ta amshi wani abu da ake cewa inclusion a cikin kokarin gwamnati, kowa da kowa ne, da mai gani da wanda bai gani da albinos, wannan kushi da ne na masu na kasa da kuma wanda yaran da su basu da na kasar gabaki daya.
Amma yanzu kashi a wannan aji da nake ciki naga duka yaran makahi ne?
Dole ne, tunda yanzu su wa'innan yara da kuke gani sai an koya musu karanta braille a shekara 1 2 3 in an yi preparansu sun iya rubuta, sun iya karantawa, sun gane, sai aje a gama su da sauran daga aji na 4, shikenan sun wuce har zuwa university.
Irin wannan yaro in kamar baya gani, yawanci iyaye sai su ce kawai shikenan ta kare mishi, sai dai a rika zuwa bara da shi ko a tura shi bara da sauransu. Ya kuke fama da wannan matsala?
Yawa, wannan lalle matsala ce ga al'umma ta ko ina ma a duniya zance. Sai dai kun san yau da gobe da politikin kasa, akwai kokarin da jan kokarin da gwamnati ta yi bisa kan yin hana bara waye kai, ya kawo ga taimakon da muke samu daga wasu kungiyoyi da taimakon da shi kanshi nacin da gwamnati ya yi, yau gashi yau yaran sun kai wajen 58 kamar yadda nake ga miki suna zawwa. Kenan wannan matsala ta kusan in ce miki bara bana ce babu ita mai, amma ta yi sauki tunda a kokarin gwamnati halu akwai ma'aikata da ya dauka fa manda ba su gani, suna kuma da dama.
To kuma yaya yaran suke wajen kamar yanda kuke koya musu, ba ku da matsala da su?
A akwai matsala, ba a ce babu matsala. Yanzu kin ga wanda bai gani ai akwai matsalolin rayuwa ko ba haka ba? To da yake muna da mu, shina gaskiya jajirtattu masu hakuri, ina musu godiya anan malaman gaskiya alhamdulillahi, saboda da suke tafiyar da karatun na yara alhamdulillah, kuma yara suna fahimta, muna cin nasara sosai.
Kuna da isassun malamai?
Muna da malamai masu gani da wanda basu gani, kamar yadda na ga miki gwamnati yayi kokari wajen daukan malamai. A yanzu haka muna da bukatar malamin mun samu, amma ko da ba a samu ba, a wanda suke da hannun yanzu da jajircewa su sun isa mu tafiyar da al'amuran yadda ake so.
Ina maganar kayan aiki, kayan karatu.
Kayan karatu nan akwai matsala. Menene matsalar? Tunda a yau takarda irin wanda suke rubutu irin tasu ba mu da ita, takarda ce ta musamman ta yin braille ta yin rubutun su da poinçon da wasu kayakin aiki na mathematics. Alhamdulillah akwai kokarin ruka, kamar yanzu in kuka dauki kakin kungiyar da take tallafa ma yara Save the Children, in kuka dauki wata kungiya da ake cewa Aso APT da ita kanta gwamnatin haka man da na ga muku sun kawo kokarin su, mai duk da wannan akwai matsala, tunda a shekarar bana bamu samu kayan aiki ba nasu amma akwai alƙawarin da aka yi kuma muna shirye muga abin da zai biyo baya makaranta batta da kewaye kun san in makaranta batta da kewaye akwai dukkan irin hadarukan da suka iya zuwa ta zo mahaukaci wani karan hauka da bagittal mota da moto wannan gaskiya matsala ce ba alƙarama ba barantana kuma kun gani ga yaron da baya gani
to masu sauraro nan zamu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe zamu zo da ci gaban wannan tantaunawa yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa Ibrahim Mustafa Titi director makarantar makafi birni Garson ta da magaram a jamhuriyar Niger da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya Allah mace makin dukkan bayi baiwa da gabo akan wa kai ke